ana runs, ana runs. Bagudu bane awa ana runs.
Albus Productions.
Tana da dakanta, tana da masu dakata. Sisin dakata ta je ta dake dakanta. Kai ana runs, ana runs, ana almakashi. Me zan yi da kudin haram? Wanda in ne mahallas kai san muku dalla dalla. Raba shi ko take banza banza.
Banza, banza.